jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na murya Amurka zan gabatar a ranar Juma'a da ta gabata ne aka yi bikin ranar manoma a kafar Ghana wadda aka mayar da ita ranar hutu domin yaba irin muhimmiyar rawar da manoma da masunta ke taka a fannin tattalin arzikin kasa kasar Ghana ta kirkiri wannan rana ce domin ƙara wa manoma da masunta ƙwarin gwiwar samarwa da kasar abinci bankin raya aikin gona ne ya baiwa wanda ya lashe kyautar wannan shekara zunzurutun kuɗi har dala Amurka dala 100,000 wakilin murya Amurka a Ghana Ridwan Abbas ya ziyarci wannan biki ga kuma ƙarin bayani daga gare shi
Philip Kweku Ajiman dan shekara 50 da haihuwa daga jihar Burankahafu aka nada manomin shekara ta 2017 shirin bukin ranar manoman ta kasa bana ya samu gagarumin canji farkon lokaci an hada shirin bukin na jihohi cikin bukin na kasa na karrama manoma gabaki daya dai shugaban gonar Auradina ye Farms Mr. Philip Kweku Ajiman daga gundumar Doman West daga jihar Burankahafu yayi nasarar zama manomin shekara ta 2017 kuma shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya mika masa kyautar sadala 100,000 daga bankin raya aikin gona wata mata Madam Mebole Kutukuju daga jihar Volta ta yi na biyu ita ma kyautar ta motar akurikura na zamani mai dakuna guda biyu har yau mace ce mai suna Rebecca Komi daga babban jiha Accra ta yi na uku ita ma din ta samu motar akurikura a cikin jawabin ta ministan ma'aikatar raya su da kiwon kifi Madam Elizabeth Folekwe ta ce sabuwar shekara ma'aikatar ta za ta billo da wani shirin yin su don abinci da aikin yi yadda za a bunƙasa sarrafan kifi cikin kasar ministan abinci da aikin gona Dr. Usman Furi Yakutu ya bayyana cewa sabuwar shekara mutane 500,000 ake sawa idan shiga shirin shuka don abinci da aikin yi yadda aikin gonar zai haɓaka sarrafan abinci cikin kasar shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya jaddada gaskiyar cewa har yanzu haikin gona yana daya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara bai cin taimako da yake yi wa cigaban tattalin arzikin kasar a dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye-shirye da za su tallafa wa shirin yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba amma kuma za ta dore waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka hada da kayan gona kifi kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona a dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aiki wannan ya hada da rabon gatattun irin shuka don fadada aikin haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga kasar Brazil waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a fagen cigaban aikin gona ɗin ya kuma yi alkawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya shugaba Akufo Addo ya bayyana cewa kananan dam 320 cikin unguwanni 64 a jiha arewaci aka ware don zartar da aikin sabon shekara kananan dam 320 a gundumomi 64 a bangaren arewacin kasar aka ware don cigaba bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dam 192 a shekara ta 2018 don a samu cigaba ɗin ana kuma duban dam 51 a jihar Volta babban jiha Accra da jihar tsakiya don yi musu kwastari ma har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin Oti Black da kuma White Volta wadda za a soma sabuwar shekara Alhaji Abdullahi Kamati daga gundumar Bolin jihar Arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu
Na gode ma president Nana Adudankwa Akufo-Addo abin da yayi. Muna raina abin da muke ciki ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba. Mu manoma ya kamata mu yi jarido, mu yi education, mu yi potential, mu ba yaran mu da ke tashiwa. Ya so a sanarwa da kaman ba ka je ka zauna office kada shine aiki ba. Aiki noma, aiki ne babban ka kama shi da gaske. Na san kaman dole dai abin da Nana Adudankwa Akufo-Addo yana kawo wanga. Inde ya zaman to yayi farai kanda ya fara shinga na samu ci gaba. An bani nika da kayayyakin na gwanaki da fableza, alhamdulillah yayi yawa. Na gode ma Allah abinda aka bani.
Shakka dai babu, manoma sun cancanci wannan karramawa a matsayin su kwadon abinci, ba wai kasar Ghana kadai ba, har duniya baki daya.
Da fatan wannan shiri da ake gudanarwa domin karfafa manoma gwiwa zai ci gaba da yin tasiri wajen bunƙasa aikin gona da kuma tattalin arzikin kasar Ghana. Masu sauraron mu, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ridwan Abbas wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin. Sai kuma Julie Lewis Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa a huta lafiya.